Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 2 ga watan Yuli na shekarar 2022. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sir Phil Hashim Gumel. Akalla mutane 21 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata sakamakon harin wani makami mai linzami da Rasha ta kai a yankin Odessa na kasar Ukraine da safiyar jiya Juma'a. Akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka auna akwai ginin da mutane ke zauna a ciki. Jami'an sojin Ukraine sun ce akwai yara biyu daga cikin waɗanda suka mutu, kuma ana ci gaba da neman waɗanda suka tsira. An harba makami mai linzami kan wani bene mai hawa tara a garin Belhorod, a cewar sanarwar da ma'aikatar tsaron Ukraine ta fitar. Sahi Barchuk, kakakin hukumar yankin Odessa, ya faɗi ta gidan talabijin ɗin ƙasar Ukraine cewa ana ci gaba da aikin ceto mutane ƙarƙashin baraguzan ginin bayan da wani sashe na ginin ya rufta. Wani makami mai linzami ya kai hari wani wurin shakatawa, a cewar Barchuk, ya kuma raunata mutane da dama. Rasha ta musanta auna fararen hula a harin. Shugaban ma'aikatan shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya zargi Rasha da ƙaddamar da yaƙi kan fararen hula. Adadin sabbin kamuwa da cutar coronavirus a duk faɗin Birtaniya ya haura sama da kashi 30 cikin 100 cikin makon da ya gabata. Sabbin bayanai sun nuna jiya Juma'a nau'in Omicron na cutar coronavirus shi ne ya fi yaduwa a cikin sauri. Bayanan da ofishin ƙididdiga na Birtaniya ya fitar ya nuna cewa sama da mutane miliyan 3 sun kamu da COVID-19 a makon da ya gabata. Ko da yake ba a samu kwatankwacin hauhawar a kwantarwa a asibitoci ba. Yawan waɗanda suke mutuwa dalilin cutar kuma ya ragu kaɗan a cikin makon da ya gabata. Birtaniya ta yi watsi da kusan dukkanin matakanta na daƙile yaduwar cutar coronavirus gami da sanya abin rufe fuska da ba da tazara tsakanin jama'a watannin da suka gabata, kuma ba a cika ganin abin rufe fuska ba a fannin sufurin jama'a. Sake fuskantar hauhawar masu kamuwa da coronavirus ya zo ne bayan da aka samu ƙaruwar kusan kashi 40 cikin 100 a watan da ya gabata, biyo bayan manyan shagulgula da aka yi akan tituna da kide-kide da bukukuwan da aka gudanar don bikin Jubilee wanda ke nuna cikar shekaru 70 na sarautar sarauniya Elizabeth ta biyu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ranar Alhamis ne kotun kolin Amurka ta kammala ɗaya daga cikin sharuɗin da ta yi amfani da su a tarihin baya-bayan nan, bayan da ta yi watsi da haƙƙin zubar da ciki a faɗin ƙasar da kawar da wani nau'i kan 'yancin mallakar bindiga tare da tunkarar wasu batutuwa da ke cike da cece-kuce a cikin jerin yanke hukunci mai cike da rudani da rabe-raben aƙida. A matsayin ta na babbar kotun ƙasar, kotun koli ta kan ba da ra'ayi akan duk wasu hukunci wanda ke shafar rayuwar mutane ta yau da kullum. Sai dai za a tuna da wannan wa'adin a matsayin ɗaya daga cikin mafi muhimmanci, domin a karon farko cikin shekaru 50 da suka gabata babbar kotu ta bayyana cewa zubar da ciki ba haƙƙi bane da tsarin mulki ya bashi kariya ba. Hukuncin zubar da ciki da aka yi ranar 24 ga watan Yuni ya kasance babban abin mamaki, duk da yake cewa an fitar da wani daftarin ra'ayi na masu rinjaye makonnin da suka gabata, wanda masu ra'ayin riƙau a cikin al'umma suka yaba da nasara, kuma masu saucin ra'ayi sun yi Allah wade da shi a matsayin cin zarafi ga 'yancin haihuwa. Daga ƙarshe jiya Juma'a, babban shugaban ƙungiyar Taliban ya yi watsi da duk wata tattaunawa ko sasantawa kan tsarin mulkinsa na musulunci a Afghanistan, a wani mataki na tsawatawa ga kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa ga ƙungiyarsa mai tsauraran ra'ayi da ta sassauta takunkumi kan 'yancin mata na aiki da ilimi. Ba na zo nan don in biya muku buƙatunku 'yan ƙasashen waje ba, kuma ba za su zama abin karɓa gare ni ba.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Ya yaba masu sauraro barkamu da asuba barkamu da sake saduwa a cikin wani shirin mu na bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo da rabon wani lafiya kalawa baya kake ya gida
lafiya kalauya wurin su Zainabu
lafiya alhamdulillah kowa lafiya baba
da dan makoya
dan makoya yana nan lafiya kalau
wadalla Allah raya su
to amin ya Allah amin ya Allah
to Sarfilu ko me ya dauke ma hankali ne a wannan mako
to baba abubuwa da yawa sun faru kamar yanda kake gani dai haka anan abubuwan da suka da suna dan da yawa na farko dai kaga akwai batun wannan hukunci da kotun koli ta sauya na wani shari'a da aka yi shekaru 50 da ta wuce ta baiwa mutane damar zubar da ciki a Amurka to akwai zanga-zanga kasancewar an juya ra'ayin wannan mutane sun fito sosai suna nuna bacin ransu akwai kuma masu murna duk da yake dai ba za a ce masu son a zubar da ciki da masu wanda ba sa son a zubar da ciki ba a'a abin ne da ake magana kowa yana sa rai mutum yake yi anan shine su suna son su samu yancin da cewa idan wani abu ya faru bisa fyaɗe ko ba rashin lafiya ko wani abu zai iya illata yaron ko uwa su samu damar da su iya zubar da ciki to amma wasu alƙalai na kotun kolin Amurka suka sauya wannan shari'a to kaga wannan lamari ya dauki hankali sosai baba na biyu kuma sai shari'a da ake gudanarwa ta tsohon shugaban Amurka Donald Trump da wannan kwamiti na majalisa suke yi to duk da yake dai an ce an fasa kwaido wanda yake biyan labarai kamar yadda ake ji da labaran duniya wannan shi ya fi daukan hankali kenan baba a wannan makon
To Malam Sarfilu, ni dai a bangare na ba ni da wani sakon taya murda ban sani ba ko ta gurinka akwai in babu to wanda daga cikin kai tsaye.
Ina ji ni ina da sakon taya murna guda daya ga Honorable Justice Ali Abubakar Baban Dugumel wanda zai aurar da eshi Dr. Aisha Aligumel da angonta Abubakar Musa Dallaji wanda za a yi ranar Juma'a 29 ga watan Yuli wato wannan sabon wata na Yuli wanda za a yi shi a wato a masallacin Muhammad Tasi'u Foundation wato gidauniyar Muhammad Tasi'u dake Gumel a jihar Jigawa kuma za a yi wani dauna auren ne a karfe 2:30 na yamma to baba sai mu ce Allah Ubangiji ya sa ai lafiya kuma ba su zuriya dage ba
amin summa amin to kai tsaye bari mu shiga cikin gashe-gashen mu na abar yahuce za mu faro ne da gaisuwa ta farko da ta fito daga Alhaji Sani Imam dan masanin dogon daji mai kamfanin margiya barbecue yace ga sakon gaisuwa zuwa ga filin abar yahuce da farko yana gaida Alhaji Idris Gera babban controller general na hukumar shige da fice ta kasa yace ina kuma taya shi murdan wannan mukami da aka bashi yace ina kuma gaida Alhaji Aminu Bashar wato personal assistant kenan na shugaban hukumar fice da shigen ta kasa Alhaji Idris Gera da Alhaji Jelani Aliyu MFR Director General na hukumar National Automotive Development Design Council da kuma Alhaji Sani Dogon Daji na hukumar NADAC da kuma Alhaji Hamza Gumi Deputy Controller General na hukumar Custom kuma yace ina gaida Alhaji Bature Zaria ABY yana kuma taya Alhaji Junaidu Mashal samun mataki na Senior Advocate na Nigeria wato San a takaice Allah ya taya shi riko yace a karshe yana gaida masu gabatar da wannan shiri Madam Grace Alheri Abdu da kuma Alhaji Baba Yako Makeri da Alhaji Sarfilu Hashim Gumal
to masha Allah baba to Allah
da fatan an waye gari lafiya
masha Allah
sai kuma gaisuwar abar yahuce ta fito daga Hafsat Kadir English zuwa ga sarkin Hausawan Greater Accra Alhaji Muhammad Kabir Kadir English daga ladiman sa Alhaji Idrisu Kadir English da Saddauna Alhaji Ali Kadir English da Waziri Sanusi Ali Ahmed da Ciroma Alhaji Sa'adu Kadir English da uwar sarki Hajiya Azumin Wahi da Hajiya Aliman Waliyai da sarkin bare-baren Greater Accra Alhaji Masaud Abari da Hajiya Hafsat Kadir English da mai gidanta Alhaji Umaru Ododo da sarkin yakin da kuma Alhaji Ahmadu Waliyai da Hajiya Ajiza mai wandon karfe da kuma ma'aikatan gidan radio Marhaba FM da CEO Marhaba FM Alhaji Baba Sharif da ma'aikatan Hijira TV to sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalan gidan Amadun Kano a unguwar da kuma Accra da farko zuwa ga Hajiya Ai da Hajiya Mai Dariya Mamar Malam Muntari na TV Africa da kuma Hajiya Lami sai kuma Alhaji Umaru da Alhaji Hamisu da Kande Belau to da fatan duk sun tashi lafiya
to madalla to baba ga wani sakon gaisuwa da fatan alkhairi wanda ya aika yace zuwa ga dukkan abokan arziki kamar su Dr. Sa'id Sani Badugo da dan adda mai taranka da shugaba Mati Taranka da shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Ganawa Ahmad Salisu Sufa da Alhaji Isa Muhammad Wabu da Shatiman Jama'ari Alhaji Muhammad Magaji Duwa da Antigras da Baba Yako Makeri na Ghana da ma dukkan daukacin ma'aikatan BOA sako daga Haruna BBY Tarmaso da Alhaji Sili ya shi trakin Sangare Bajoga to baba kaji da gaisuwar sa
mun gode lambar ku ta fito
lambar ku ta fito
haka
to sai kuma sako daga Muhammad Salisu Kauran nan Bodu Zamfara baban Abdul Samad yace da farko yana ga babu makere da Antigras sai kuma mahaifinsa Alhaji Salihu Mai Gyara Agwa Kauran nan Moda da Khalifa Abubakar Atiku mai suna Kauran nan Moda sai kuma matarsa Sadiya Badamasi maman Abdul Samad sai kuma Alhaji Ado Khalifa Sarkin Noma da Honorable Ubaidullah Yahaya Kaura sai kuma Honorable Hafiz Balaraba Gusau da Nasur Abubakar Sabo Gusau da ƴan baban Yusra Gusau da Alhaji Bahari Mai Shago Bakin Kasuwa Kauran nan Moda sai kuma Malam Nura Bala Vice Principal na Moda Secondary School sai kuma Murtala Muhammad TJK da kuma na ƙarshe shine Atiku Bello Mai Siminti baban Humaira da daukacin ƴan majalisar shayi dake masallacin Juma'a na biyu kauran nan Moda da fatan suna cikin koshin lafiya wato baba yanzu wannan majalisar shayin tana nan kenan
Ana harka na BOA ne kwada biyu ba mu ga su shugabannin majalisa sun shashayi ba.
To ai ku shugabannin majalisa duk kuna aiki daga gida yanzu ka san saboda rabi da rabi ne tuba office din ba sosai ake ba to kaga ai ba
wato don ba a ce kai ba shi yasa kana kokarin saka wani
ni ban jima mai kace ba to amma dai wannan corona da ya taba ku a gida ba ku ba shan shayi ba.
Gaisuwar abayo huce da tafiyo daga Zainab Ahmed BCG Malofashi zuwa ga mahaifinta Malam Ahmed Brekila BCG Malofashi da Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da Hawwa'u Ahmed BCG Malofashi da Maryam Abubakar Kasim Iya Guruba Road Katsina da Muhammad Yakubu Marafan Daura da Usman Manika Mairuwa Road Funtuwa da Aminu Isa Giga da Umar Sani Audi da honrabu bello bello da mali sai kuma gaisuwa ta fito daga Aisha matar Usaini Tangoti karasuwa jihar Yobe tace salam BOA Hausa ga dubun gaisuwa ta zuwa ga Jamila da Fatima ta Ado Salati goma ga Annabi da Maimuna Aliko Auta kafinta da Usaina Alhaji Umar Forever Gashuwa da miji na Usaini Tangoti karasuwa da Aunty Grace Alheri Abdu da Sadiya Yar Fulani da yana matar Garba Sabiola Gashuwa da Zainab Buhari Unguru da Amina Adam A Adam da Hannatu Usman Kasim Kiringin da Babagana Alhaji Nunciya Wacakal da Diyanta Aisha Umaira Usaini Tangoti da Aunty Aisha Baffa Haruna Bajoga da fatan kowa ya tashi lafiya.
To ma da lababa to wani abu guda ɗaya kuma a wato gaiso mu ta ga baba ta fara da ayar ina gaida Aunty Grace Babu Maki to tambaya ta anan baba shine ku da gaida Aunty Grace kuna shan gaisuwa ba wai na ce babu daidai ba shin ana amfani da gaisuwan ne ana aika muku don ku zaba gaisuwan ne ku ji daɗi ku dauka ku karanto ko ko me yake faruwa
kila an ga lokacin da mutane suke kwance a gado mu muna nan muna aiki shi yasa ake mana gaisuwar bangajiya
kun kare kanku to masha Allah to babu wannan na sakon da zan karanto kamar yanda nace shi ma ya fara da gaisuwa da Aunty Grace Babu Maki kuma tace da kawata to da mace ce ma kenan da kawarta maman Ahmad Fatoskun da abokin mijinta Yakubu Rugun Mayere Kaduna da kanwar mijinta Ramata Haruna Daba wacce take unguwar Jalungu a Shaka da Zainab Haruna Daba matar Abbakar unguwar Saba Lafiya Bajoga da Antin Nandi matar Alhaji Abdu unguwar Yoruba Bajoga da Fatima matar Jaju mai kaniya unguwar Matasa Bajoga wato da Etta Ummul Khair babbar Haruna Bajoga wato sako daga Aishatu Muhammad matar babba Haruna Bajoga to madalla babba kaji Aishatu na
dalla kamar da yadda aka fadi ne wai komin kirkin ka ba za ka iya cika kasuwa da gaisuwa ba da haka dole mu dire a nan insha Allah sabon mako za mu kuma gaida wasu mutanen Allah yadda
to madalla
to Sarfilu yau labarin da zan baka labari ne irin na gayu mutanen Allah wato wata yarinya ce wato ƴan mata masu zamani kasan in an ce ƴan mata wato matashiya ce kuma Allah ya albarkace ta da kyawu
na'am
to mahaifinta da ya taba mata magana ke ba za ki fito da biji a miki aure ba
lokaci yayi
yawa to da lokaci yayi ta ga ma mahaifinta ai Allah ya sa ta samu wani da ya gwada yana sha'awan ya aure ta sai mahaifin ya ce to kafin ku bari ya turo magabatansa amma ina son in gani shi in tabbatar da ya cancanta kawai rana ɗaya yana zaune sai ta shigo da ga wani gayi kasan gayu
na zamani
ya shigo malam
yana Allah
abba ana mutu ya shigo malam sai taudan cingam yake yana irin taudan cingam nan kat 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 baban yana kallon shi ce wannan to ai alama ce ta rashin girmamawa da rashin da'a ba sai yaron ya ce baba ba haka ne bane ba kawai dai idan na dan samu wani dan ruwan zafi haka da gyara baki na akwai bukatar sacin dan gyara numfashi na ya ce me kake nufi ce dan irin barasan nan dai na zamani ne
subhanallah
wannan baban ke tambayar da yake kana shan giya ce ai ba haka bane tunda dai na dan fara zuwa irin club din nan ne ni da gayu ne yace
to kaga ya ƙara samu
kana zuwa gidan rawa
eh lalle wannan kan
eh wannan da ayar tambaya akan
kamar ba zai ci jarabawa ba ke
da wuya fa amma bar mu je har karshe inda za a kwana sai baba yace har kula mu kake zuwa to kamar tun yin yace ka fara zuwa kula mu sai ce a baba ai tun dai da na fito daga gidan yari ne dai kawai da dan shiga
a to ai
har gidan yari an taba daure kake nan
lamari ya kara gaba
eh yace eh wallahi baba yace to me kai ne aka daure ka yace a mutum ne dai kawai da kashe kawai aka kama ni
ya musu hankali
baban ya tashi
wato ya kashe mutum ya je gidan yari yana shin
ya ga kamar wannan abun ba zai yi ba sai yace to shi wannan mutumin da ka kashe wani laifin me maka ka kashe shi sai kawai yana da ya kalli baban eh wallahi ya ki barin aure ƙarsa ce kawai dai nake da
ni kamata ya yi ba na ilahi rashi to wannan lamari wan me baba zai a wannan za a lokaci
to ce baba yake to kike da ke ka tuno ba gaba ta da yadda ai auren
to babu wannan shekiyanci ne ko kuma dai Allah ne ya bashi
to
ko kuma me ne ya fara a wannan lamari
ya dai riga ya ga ya bani wanda ya kace shin ya ki ya bashi ƴarsa ce ya aura ke sa in shi kuma yana zai ya zama loma da ni bismillah
to a kware zai ce masa ba zai bashi ba to tun dai ji wannan labarin kuma gashi ya samu bayanai da yake bukata ne ya san wa zai iya bari duk da yake da abubuwan da ya zanyo ba abubuwa bane da dukkan uban kirki zai iya yi mika ga wani wanda yake irin wannan halayya
to amma garke ko da karshe ya zama mutum rai da mutuwa
to baba wannan lamari dai ban san yadda za a kare ba labarin ya karo yadda ya kai ku kuma za ka ci gaba ne
shidin kenan ya je gwada bai je dalilin da ya sa aka ya kashe mutumin to shi kuma yanzu ya kamata ya yanke hukunci amma hukuncin zai yanke shi zai gwada matakin gaba da yarin zai dauka ko a
wannan haka yake to amma dai wannan tunda dai lamarin yayi haka na san sai an saka dabara a cikin kafin a fita ga wannan sarakiya Allah ubangiji ya kare
amin to da ga malama Juli ta daga ba da hannu don haka dole mu dire a nan madadin
Sarfil Hashim Gumel
baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington muke sallama da ku a huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar email a sashenhausa@voanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi harkokin sufuri za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku a wuni lafiya